daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar sai tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masauraran mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji cewa yayin da babban zabe ke tunkarowa a Najeriya an kaddamar da wani babban gangamin fadakarwa mai takin zabe cikin lumana sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makeri zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan kasar jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da shirin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suke aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan ƴan kishin ƙasa sai dai babu wani ci gaba a kokarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau Trump ya sake jaddada kira da a gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico a sakonsa na Twitter inda ya ce Tilas ne mu yi aiki tare yanzu bayan shafa shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar buƙatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka akan iyakar mu za mu gagarumar nasara amma kunnan Trump yayi wani tayi da nufin bude ma'aikatan gwamnati inda yace zai ba da izinin zama Amurka na tsawon shekaru 3 ga ɗaruruwan ƴan gudun hijira da iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka suna kanana da ake kira dreamers idan zai sami dala miliyan 5,700 da yake bukata na gina katanga da nufin shawo kan matsalar bakin haure yan jam'iyyar democrat sun ce akai kasuwa kungiyar tarayyar turai ta kakaba babban jami'in hukumar leken asirin kasar rashi takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon dan leken asirin birtaniya ta wajen zuba mashi guba mai kashe jijiyoyi Taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai da aka gudanar jiya a birnin Brussels ya kakaba waɗansu rashawa hudu takunkumin takaita zirga-zirga da kuma amfani da kadarorinsu da suka hada da shugaba da mataimakin hukumar leken asirin kasar rasha sabili da harin da aka kaiwa Sergei Skripal da Yarsi Yulia Moscow ta musanta zargin da ta ce ba shi da tushe Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce har yanzu bamu sami shaida game da waɗannan zargi-zargi ba. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar na cewa muna da ƴancin mai da martani ta wajen ɗaukar irin waɗannan matakan na rashin mutunci. Wani sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya bambanta da bayanan farko da ake cewa ƴan gudun hijira suna shiga ƙasashen turai ɗauke da cututtuka da ake yadawa. Rahoton da aka buga bayan binciken takardun bayanai 13,000 ya tarar da cewa ƴan gudun hijira suna barin ƙasashensu cikin ƙoshin lafiya amma rashin kyan yanayi suna iya sa ma su kamu da rashin lafiya lokacin da suke neman mafaka ko kuma yayin da suka isa ƙasashen da suke karɓar su. Director Shia ta hukumar lafiya ta duniya a ƙasashen turai Suzana Jacob ta shaida wa muryar Amurka cewa rasa matsugunan ma kadai barazanar ce ga lafiyar ƴan gudun hijiran.
The refugees and migrants who come to Europe, they do not bring any exotic diseases.
Yan tirani da ƴan gudun hijiran da suke zuwa kasashen turai ba sa shigowa da cututtukan da ake yadawa. Akwai dukan cututtukan nan da ake yadawa a turai. Kuma muna da kyakkyawan tsarin yakar cututtukan da kuma dakile yaduwar su a nan. Wannan ya hada da tarin fuka da kuma cutar kanjamau. Kasashen Turai ne dai kadai daga cikin yankunan hukumar lafiya ta duniya da cutar kanjamau ta kamari take kuma kare yaduwa musamman a gabashi. Jacob tace ƴan ciranin da dama da suke dauke da cututtukan sun kamu da su ne lokacin da suka shiga kasashen Turai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya katse ziyarar sa kasashen waje ya koma gidajen Litinin bayan matakin sojan da gwamnati ta dauka kan masu zanga-zangar da ake gudanarwa na tsawon kwanaki yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 12. An fara zanga-zangar ne makon da ya gabata bayan da Mnangagwa ya sanar da karin kashi 150 cikin 100 kan farashin mai kafin ya tafi ziyara kasashen waje yayin da zanga-zangar take ƙara girma mataimakin shugaban ƙasa Constantino Chiwenga tsohon komandan soji ya dauki matakan soji inda jami'an tsaro suka rika harbin masu zanga-zanga kuma suna fitar da mutane daga gidajensu suna lakada musu duka bisa ga cewar ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ranar Laraba da ta gabata jami'an tsaro suka harbe suka kuma kashe mutane biyar suka raunata da dama a Harare babban birnin kasar bisa ga cewar ɗan gwagwarmayar wata kungiyar likitocin agaji ta ce ta yi wa mutane 66 da aka harba da bindiga jinya da kuma waɗansu da dama da aka kuntatama bayan da jami'an tsaron kasar Zimbabwe suka tarwatsa masu zanga-zanga a biranen Harare da kuma Bulawayo karfi da yaji daga ƙarshe ana kan tattaunawa da nufin shawo kan yajin aikin malamai a lardin da yafi kowanne yawan malamai a nan Amurka sai dai za a ci gaba da yajin aikin da ya shiga rana ta 6 a yau talata ko da an cimma yarjejeniyar bisa ga cewa wakilin kungiyar malaman kimanin malamai 30,000 ne a yankin Los Angeles suka shiga yajin aiki ranar 14 ga watan nan suna neman ƙarin albashi da rage yawan ɗalibai a azuzuwa da kuma ƙarin ma'aikatan da suke tallafawa malamai
Alheri kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai wannan lokacin da ake ƙara fuskantar babban zabe a Najeriya yanzu haka an kaddamar da wani gangami na fadakarwa mai taken zabe cikin lumana tare da yin kira ga kungiyoyin addini da suka wuce tsoma bakin su wajen bayyana dan takarar da za a zaba. Da hakan ka iya raba kan yan siyasa ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
A duk lokutan zabe akan samu tashin da sautari ma kan jawo san rayuka da kuma dukiya kuma don magance wannan matsalar nema yasa yanzu aka wata cibiyar sa ido kan hakokin zabe kaddamar da wani gangami na musamman mai taken zabe a cikin lumana kuma kawo yanzu tuni wannan gangami na fadakarwan ya soma shiga sako da lunguna a jihar Adamawa da Taraba kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an shirin na zabe cikin lumana Kefa Jonathan ya karin haske
domin mun gane cewa idan an zo zabe ana barin baya da kura muna kokarin mu gaya wa mutane cewa zabe ba yaki bane zabe cikin lumana kawai fito zabe wanda yake so ya zama shugaban sa banda fada mun lura ana samu saboda kuma sace na akwatinan zabe shi yasa mu fita mu wayar wa mutane da kai a daina yin haka ayi zabe cikin lumana
haka nan ma kuma wannan gangami ya koyar da Allah wade da yadda wasu kungiyoyin addini ke fitowa fili suna bada fatawar waɗanda za a zaba mutum da jami'in gangamin ke cewa haka bai dace ba
kowa sai zabe wanda ya masa ba wanda suna addini ɗaya ko dan uwansa ba maybe dan uwanka ma yana neman abun ka san ya jaure zai rusa kasan ka zaba wanda zai je ya gyara mana kasa kira ne nake ba shugabannin addini shine su yi kwaisuwa a churches da masallatai cewa a yi zaben nan cikin lumana ba mu son fada
ita kuwa lokacin ta malama Monica Mewegi da daga cikin mata da ke cikin wannan gangami na zabe a cikin lumana ta ce su ma mata fa dole ne suke kulawa
maganan da zamu ba ma ƴan mata da mamanin mu a gida shine su ta yaran su su bi ka'idan da ya kamata kamar motar mu yanzu shine mu guji bangar siyasa kun ga in ba da sako haka mamanin mu sun ba yaran su shine zai iya taimake mu mu sa campaign din mu ya kai inda ya kamata because ya kamata mu reaching out to grassroots musashi inda ya kamata kuma su san wai in ba mu guji bangar siyasa ba there is no way zamu iya samu zaman lafiya a cikin mu
to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hadakar kungiyar ɗarika a jihar Taraba ke musanta batun cewa sun kulla a wurin zubbe da wata kungiyar addini a jihar Taraba domin marawa ɗan takara a jihar Khalifa Aminu Modibo Laila ɗaya daga cikin shugabannin ɗarika a jihar Taraba a gana wasu da manema labarai kan wannan batu ya ce abin takaici wasu ne ke neman a ran bakin su domin su ci musu albasa
Tijjaniya ba kungiya bace don haka ba kungiya ce ta siyasa ba kuma muna gargadin dukkanin masu yada wannan su guji yin siyasa da sunan Tijjaniya domin Tijjaniya ba kungiyar siyasa bace Tijjaniya addini ne amma duk dan Tijjaniya a ko ina yake yana da ƴanci yayi siyasa yayi abin da ya ga shine daidai a gare shi amma ba wani ne ya je yana yin magana da yawunmu ya ce mun hadu akan abin da kuma bamu yi wannan hadakar da shi ba domin ana yaudaran jama'ar mu a ƙananan hukumomi da garuruwa kamar yadda labaru suke isan mu saboda haka muna sanar da duk wanda wannan labari ya riske su su sani cewa in suka ji irin waɗannan labaru to ƙarerayi ne.
Koma da menene dai? Yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ko babban zaben ma ke kara karadowa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka dake bisfaifai.
Ya kuma
har yanzu da ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:15 na dare gashin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai duba wasu alƙaluma ne da hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a cikin rahoton shekarar 2018. Rahoton ya ce mutuwar hatsarin mota na ci gaba da karuwa ainun a duniya, inda mutane miliyan 1,350 ke mutuwa a duk shekara tun cikin shekarar 2016. Idan aka auna yawan al'ummar duniya, mutuwar na ƙara yawaita. To amma ko idan an kwatanta karuwar al'umma a duniya da kuma karuwar yawan ababen hawa, za a iya cewa yunkurin kiyaye hatsara a duniya na yin tasiri. A hali da ake ciki kuma, ganin kashi 3.2 da shirin cimma muradun karni da tabbatar da ci gaba ke kokarin cimmawa, akwai bukatar a rage mutuwar hatsarin ababen hawa ta kashi 50 cikin 100 kafin shekarar 2020. Wasu kasashe sun samu nasara a kokarin rage mutuwar hatsarin ababen hawan a shekaru da dama da suka gabata, amma kuma nasarorin sun bambanta ne duba ga yankin da kasashen ke ciki a duniya. Akwai alaka mai karfi tsakanin yuwuwar samun mutuwar hatsarin ababen hawa da kuma karfin tattalin arzikin kasashe. Mutuwar cikin hatsarin ababen hawa kashi 27.5 a cikin mutane da suka kai 100 yafi yawa a kasashe masu karancin tattalin arziki fiye da manyan kasashe masu manyan tattalin arziki da ake samun mutuwar kashi 8.3 cikin mutane 100. Hukumar kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta shan barasa a yi tuki yana cikin manyan abubuwa da suke haddasa hatsara a kan hanyoyi. Tuki bayan an sha abin maye yana jefa matafiya a cikin hatsari. Baicin na'urar auna barasa a cikin jinin direbobi da aka kirkiro da shi domin hana tuki cikin maye. Akwai kuma wasu shirye-shirye da 'yan sanda ke yi na wayar da kan direbobi akan wannan batu da kuma yadda su 'yan sanda za su rika daukar matakan hukunci akan duk wanda aka same shi da irin wannan laifin. To koya waɗannan matakan ke tasiri a irin ƙasashenmu masu tasowa. Alexander Koko Obin shine shugaban sashen nazari da shirye-shirye a ma'aikatar 'yan sandan Ghana da ke kula da motoci. Ya bayyana mana irin matakai da suka ɗauka a bara akan direbobi da ba su kiyaye dokokin hanya, wanda a wannan shekarar ma za su maimaita yin hakan akan batun laifukan direbobi musamman shan barasa ga abin da yake faɗi.
They go and then get drunk while driving. They overload their vehicles. They use vehicles with substandard and rickety.
Lalle za ka samu direbobi sun je sun sha barasa kuma sun zo suna tukin mota, su kuma cika mota da kaya fiye da kima. Wani sa'ilin ma su yi amfani da tayoyi marasa kyau wanda haka ke jefa su cikin hatsari, kuma mun wayar da su akan irin abubuwa da ya kamata su yi. Ya ce akan haka mun kama duk waɗanda ba su biyewa abubuwan da muka koyar da su, kuma mun gabatar da su a gaban kotu da ke kula da batutuwan da suka shafi ababen hawa. Wani abin da ke janye hatsarin mota cikin gaggawa kuma shine amfani da wayar hannu yayin da ake tuki. Alexander Obe ya faɗa mana cewa,
"But you saw drivers, contrary to regulation 101, were handling mobile or communication devices in one hand, WhatsApping, Twittering somewhere, selfie."
Ya ce za ka ga direbobi sabanin dokokin tuki suna amfani da wayoyin hannu ko wasu na'urorin sadarwa, suna Facebook, suna Twitter da sauransu da hannu daya, alhali kuwa suna tuki. Ya ce su kuma mun kama mutane da dama a cikinsu, kazalika mun bayyanar da su a gaban kotu. To sai dai akwai wasu da ke tuhumar direbobin motocin gwamnati da yin amfani da wayoyin hannu suna tuki, amma kuma sai a kyale su. Sai Obin ya ce,
"As far as the law is concerned, there are some few people that are exempted because of the public service that they deliver, some are emergency, some are security. Apart from that, the law does not exempt even government vehicles."
Ya ce a iya sani na da doka, babu wanda aka bashi damar yin amfani da wayar hannu a lokacin tuki sai wasu 'yan kabilan kamar 'yan sanda da masu aiki gaggawa wanda suna bukatar sadarwa a lokacin da suke tukin, amma ba motar gwamnati ba, saboda a cikin hatsara da nake fada akwai motocin gwamnati 199 da suka fada a cikin hatsari. Alexander Obin ya kaida da cewa
in all this 4,400 that were sent to court, the court convicted 3,714.
Yace a cikin masu laifi 4,400 da muka gabatar da su gaban kotu an hukunta mutane 3,714. Yace hakan na nufin muna iya kokarin mu sauran su direbobin su yi wa dokokin hanya da'a. Anan ne kuma zamu dasa aya a cikin wannan shirin sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu zamu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kuma da lagai da babbar hukumar keri yanzu kuma lokacin da Sulaiman Barma zai shigo mana da sharhin jaridan kasar jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa kamfanin Africa Rai mallakar tsohon Prime Minister kasar Faransa Michel Rocard ya shigar da karar gwamnatin Niger a gaban wata kotun kasa da kasa akan bukatar a biya shi diyar miliyan 292 na sefa saboda zargin an karbe masa wata kwangilar shimfiɗa layin dogo wacce aka baiwa takwaransa Bolloré shi ma na kasar Faransar. Jaridar Le Gouvernement na cewa hukumomin Niger sun bayyana shirin shimfiɗa wata sabuwar siyasar tafiyar da harkokin man fetur din da kasar ke haƙowa bayan la'akari da yadda ake ci gaba da gano ƙarin wasu rijiyoyin man na daban abinda ke karfafa wa gwamnati gwiwa a shirinta na so mu fitar da danyen mai zuwa kasuwannin duniya a 2021. Jaridar ta ce a sanarwar da majalisar ministoci ta bayar a ƙarshen taronta na makon jiya gwamnatin ta Niger ta yanke shawarar karkatar da kudaden shigar wannan fanni ga ayyukan ci gaban al'umma da bunƙasa tattalin arziki tare da daukan matakan kare muhalli. Jaridar Le Canard Amphiri ta ruwaito cewa an samu canjin shugabanci a hukumar fitan kaya ta ƙasa wato Douane National lamarin da wasu 'yan Niger ke tambaya shin me ya zafi aka tsige Janar Ahmadu Halidu daga mukaminsa ko kuwa matakin na da nasaba da takun sakar da ta shiga tsakaninsa da wani ministan PNDS tarayya wanne a farkon wata aka tilastawa biyan kudaden awon wasu motocin da ya siyo daga Dubai. Bari mu cike sharhin da Le Nouveau Républicain wacce ta bayyana cewa kogin Niger ko kuma Fleuve Niger ya cika makil da ruwa batsewar da ba kasafai yake yin irinta ba lamarin da tunin ya fara haddasa wa manoma asarar albarkatun da suke nomawa a garuruwan da ambaliyar wannan kogi ta afkawa. Jaridar ta ce ba bakon abu bane a samu batsewar kogin Isa a irin wannan lokaci da idan ruwa ke bulbulowa da karfi daga kasar Gine to amma alamu na nunin yanayin na bana ya zo da matukar ban mamaki. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Toma da la'agai da Sulaiman Wani Barma yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau na sanar miki sakona na ban gajiya da godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa ziyara da ya kawo mana wannan jihar Kano mai albarka jihar Yobe. Gaskiya mun yi farin ciki kuma wannan taro ya nuna cewa jama'ar Yobe suna tare da Muhammadu Buhari kuma sun nuna masa kishi sun nuna masa kauna.
Bappa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya ya kamata mu fahimci cewa a demokradiyya masu yarin jaye su adda mulki, don haka mai rinjaye a kullum ya zama wajibi ya yi wa marasa rinjaye adalci. Su ko marasa rinjaye kada su ce dole sai sun mulki masu rinjaye. Kada a manta duk wani dan takara yana neman al'ummar sa ne ta ba shi dama yayi mata hidima. Tunda haka ne in har talakawa masu zabe suka ba shi damar to fa aiki ya same shi. Ai masa jaje ba wai ai masa murna ba. In ko talakawan suka ce a'a to Allah ya hukace shi. Ashe kenan idan ka ga dan takara yana kace dimbin kudade domin neman shugabanci ko wani mukami kuma yana tada jijiyar wuya wai dole sai am ya mulki al'umma to wannan dan kasuwa ne a siyasance kuma annoba ce ga al'umma.
Mai magana ni ne Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yoban Najeriya. Ina kira ga alƙalan Najeriya akan bangaren shari'a ku ringa kamanta adalci. Akwai Justice Musa Dalla da Katsina shugaban alƙalan jihar Katsina irin namijin kokari da yake akan bangaren shari'a. Ina jan hankali da irin namijin kokari da yake akan bangaren cedar nakasassu, kula da miskinai, taimakawa addini, taimakawa jami'o'i da scholarship da kuma taimaka yan prison. Ina jan hankali da yan siyasar mu na Najeriya su koyi da halayen Justice Musa Dalla da Katsina. A ce alƙali yana yin abin da yan siyasa ba sa yi. Muna da sanatoci ba, muna da gwamnoni, muna da yan majalisun tarayya, muna da yan majalisun jiha, amma babu zuciyar alƙali a tattare da ku. Ba kwa kula da talakawan da kuke wakilta. Inda za a samu irin su Justice Musa Dalla da Katsina shugaban alƙalan jihar Katsina irin namiji kokari da yake, wallahi shugabannin Najeriya da a ce irin su ake samu a wakilci, da wallahi mu talakawa a Najeriya da za mu ji daɗi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malamar Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wata hira da aka yi da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, inda yake cewa hukumar zaben Najeriya ta gama shirin ta kaf na yi wa Atiku magudi a zaben 2019. To hakika wannan bayani na Obasanjo ya bani mamaki, kuma ya sani fa a lokacin su ne ake bayyana sakamakon zaɓe, al'umma suna kan layi suna jiran su jefa ƙuri'arsu.
Kuma da lamun gode ga waɗanda suka samu damar kira suka aje mana sakonsu, ya ci gaba da yi mu kuma za mu ci gaba da kawowa. Da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka yi aiki tare da suke ta yin aiki ba tare da an biya su albashi ba a wannan lokacin da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati a matsayin manyan 'yan kishin ƙasa. Sai dai babu wani ci gaba da aka samu a ƙoƙarin kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da ya shiga kwana na 32 a yau. Trump ya sake jaddada da kira da a gina katanga kan iyaka Amurka da Mexico a sakonsa na Twitter, inda ya ce tilas ne mai aiki tare yanzu bayan shafe shekaru ana watsi da batun mu kawo ƙarshen matsalar buƙatun jin kai da masu aikata miyagun laifuka akan iyakar mu, za mu yi gagarumin nasara. Ƙungiyar tarayyar Turai ta kakabawa babban jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Rasha takunkumi bisa harin da aka kai wa tsohon ɗan leƙen asirin Burtaniya ta wajen zuba masa guba mai kashe jijiyoyi.
To madalla masu rauro anan maka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jiyo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko shafin mu na Facebook. Haka kuma kar ku manta mana saka tambaya a shafin mu na sadarwa saboda ku je ku ba mu amsa a ciki. Tambayar ta wannan ta yau ita ce dan takarar shugaban kasa na Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi daidai da ya fice daga zauren muhawara bayan da ya fahimci cewa babban abokin hamayyarsa shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC bai wato ba zai shiga shawara ba. Sai ku faɗa mana amsar ku. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta gabatar da shirin, sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dal Smith, ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.